بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسير الله دي شابك وطن سفر هجر من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shekara 1442 wanda ya dace da ranar 4 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 91 cikin jerin girdarusa daga littafin Alfiyatul Iraqi, wato Alfiyatul Hadisi kenan, ta Imam Al-Hafiz Abu al-Fadl Abdurrahim ibn al-Husayn al-Iraqi, Allah ya gije gafarta masa. Za mu tashi inda malam yake cewa a lambar baiti na 955 da yake cewa wali thalathin ba'da 20 Umar wa khamsatin ba'da 30 Badr adin bi Uthman kadha ka bi Ali fil 40 Shaqail Arzali wa Talha thumma Az-Zubair jumi'a sanata 36 ma'a وعام 55 قدا سعد وقبله سعيد فمضى سنة 51 وفي عام 32 تفي قد ابن عوف والأمين سبقا عام 18 محققا وعاش حسان كذا حكيم 20 بعد 100 تقوم 60 في الإسلام ثم حضرت سنة 54 خلت وفوق حسان 3 كذا عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا قلت خويطيب بن عبد الأزى ما ابن يربوع سعيد يعزى هذان مع حمنان وابن نوفل كل إلى وصف حكيم فجملي وفي الصحاب 6 قد عمروا كذاك في المعمرين ذكروا وقبل الثوري آم 1 من بعد 60 وقرن عدى وبعد في 90 تلي 70 وفاة مالك وفي 50 و100 أبو حنيفة قدا والشافعي بعد قرنين مضى 40 ثم قدا مأمون أحمد في 41 ثم البخاري ليلة الفطر لدى 56 بخرتا كردا ومسلم سنة 1 في رجب من بعد 64 ذهب ثم 75 أبو داود ثم الترمذي أقب ثم الترمذي يعقب سنة 9 بعدها ودونس رابع قرن 3 غفص ثم 85 تفي الدار قطني ثم الحاكم في 5 قرن عام 5 فني وبعده 40 عبد الغني ففي 30 أبو نعيم ول80 بيهقي القوم من بعد 50 وبعد 5 خطيبهم والنمر في سنة. وانا شيني مغانا ديتا كاواتا واتو تاريهنا وفياتنا رسوان مالمان حديثي تندقى تكين صحبي هرزوا ناين اندي وانا كان وصمان يمان يمالمي ba shakka ba za mu kai karshen darasin ba, amma dai bari mu ga abin da zamu samu. Dama mu tsaya inda yake magana akan rasulun sayyidina Ali radiyallahu anhu da yace wali thalathin ba'da ولثلاث بعد 20 عمر ولثلاث بعد 20 عمر عمر يارس شكاتا 23 بعد هجره من الله صلى الله عليه وسلم منجي karatu akan wannan adresin bayanin muka kwana to sai bangaren ragowar baitin inda yace wa khamsatin ba'da salafina ghadar adin bi usmana sai kuma wa khamsatin sai yace kuma shekara ta 535 a watan zulhijja ghadara adin wani dan ta'adda yayi ainihin kisa na gadari na wato na kisan gilla gawane yace bi usmana yau sayyidina usmana kisan killa wannan adin din aka yi za a karanta shi da wasali kasa wanda yake mai tanwiri saboda an cire ainihin harafin illa din na ƙarshen suna manqus din wannan wane ne adin an ce kudi jabala ko sudan ibn humran kamar da sunan shi yake shahararre kamar da ibn sadin da tabari suka kawo cikin tarihin su haka ibn sibana a cikin asikat dinsa sunan mutumin kenan wasu kuma sun ce ruman al-yamani wani mutum daga cikin banu asad ibn khuzaima ibn sadin ya rawaito wancan magana kawai na faɗa cewa abin nan wannan kinana maula safiya yana cewa ra'aitu qatila usmana fi dari rajulun aswad min ahli misr yuqalu lahu jabala basitun yadahu aw rafi'un yadahu yaqulu ana qatilu na asal wannan yana cikin littafin abin nan tabaqat al-kubra ta ibn sari yace ya ga wanda kashe sayyidina usman wani mutum ne baki cikin misrawa ya daga hannu yana cewa na kashe mai gemu na kashe mai gemu Allah ya gafarta ma sayyidina usman Allah ya kara mushi yadda sannan wasu kuma sun faɗi maganganu wanda ba haka ba cewa wannan mutumin wani ne daban kamar yadda yake har ila yau a cikin littafin shi dai ibn sa'd al-tabaqat cewa al-musayyib ibn darim yana cewa innal ladhi katala usmana qama fi qitali al-adu 17 karra yaqutalu min hawman hawlahu wa la yusibuhu shay'un hatta mata ala firashi ya kasance kullun yana kokarin ya samu ya shahada amma bai samu ba Allah bai bashi falalar shahada ba saboda wannan bunnan aiki da Allah shi kyauta sayyidina Usman ya rayu shekara 80 ko 88 ko wani abu makamancin haka kamar yadda yake cikin tafin al-istiab cewa ya rayu shekara 80 ne ko kuma 88 kamar yadda khalifa ibn khayyad ya faɗa cikin tarihin sa wallahu ta'ala a'lam yace kazaka bi ali haka nan shi ma sayyidina ali aka mishi ghadar ali dan abu talib radiyallahu anhu fi al-40 watan ramadan na shekara ta 40 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda ya mishi ghadarun nan shine abdurrahman ibn muljam al-muradi daya daga cikin khawarij ya kenan wadanda yana cikin ahlul qur'an wal fiqh kuma farisi ne wato jarimi ne sosai a cikin mutanen shi mutanen kasar misr sai dai ga bota Allah ga kuma ga zafin kan addini amma kuma babu nutsuwa shine wanda ya kashe sayyidina Ali radiyallahu anhu yace shaqa'il arzali wannan da yake matsiyaci na karki na tunda dacin kamar yana ishara zuwa ga wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi yake cewa a cikin hadisin ashkan nasi allazi aqara an-naqa mafi tsiya a cikin mutane idan ba asa ashka hakira shine wanda ya soke dabban nan ta annabi salihu sai annabi ya ce wa sayyidina ali wallazi yadribuka ala hadha da kuma wanda zai dake ka zai sare ka anan ya nuna wuyan shi daidai kan shi hatta yakhdiba hadhihi har wannan yayi jike da jini wato gemun sa kenan wannan hadisi al-imamu an-nasai ya fitar da shi a cikin khasaisu ali kafin shi khasaisu ali haka bazzar a cikin mu'jamin sa da abu nu'aym a cikin marfatu sahaba da kuma wannan a cikin tafin shi al-ahad wal masani haka ibnu abi asim a cikin kitabu sunna da kuma al-kharait a cikin masawil akhlaq da abu ya ala a cikin mu'jamin sa da ibnu asakir a tarihu da mashika sai dai hadisi ne wanda an tattauna sosai akan shi kuma magana mafi tabbatuwa shine bai inganta ba kamar da Sheikh Al-Albani ya kawo magana akan shi a cikin ad-da'ifa lamba hadisi na 1987 wallahu alam. Akwai tattaunawa mai tsayi game da hadisin, amma dai bai inganta a matsayin hadisi marfu'i ba. Bukhari ma ya fitar da shi a cikin Tarihul Kabir, shi da kanshi ko Bukhari ana yake cewa hadha isnadul la yace la yu'rafu sama'u Yazid bin Muhammad wala Muhammad bin Ka'ab bin Ibn Husayn. Haka shi kuma Ibn Husayn shine mai riwaya daga Ammar. Ibn Hazm shi ma a cikin Tahzibut Tahzib yayi magana har ya kawo wasu maganganu ƙari akan na Bukhari wanda ya nakalto daga Ibn Manda da sauransu, zance ne dai mai tsayi kwarai da gaske, wallahu ta'ala alam. To shine yake ishara da cewa Zushqa'il Arzali, wannan da yake da tsiya ta cancan nesa wadda take da magana akan ta, kamar da muka faɗa ya kashi Sayyidina Ali a cikin watan Ramadan, a 11 ga watan Ramadan, kamar da Ibn Abdur ya kawo a cikin Al-Istihab, ko kuma 13 ga wata kamar yadda yake cikin wato wani abin nan, wani masdarin daban da bazan iya sanawa ba nan, amma dai wannan shine magana mafi shahara. Akwai dai maganganu da suka kawo iri daban-daban waɗanda ba wannan ba, amma dai a tsakiyar Ramadan ne, ya mutu a wata rana a bayan wannan abin nan, ranar Lahadi, bayan an sare shi din da kwana ɗaya ko biyu, kamar yadda Ibn Abi Shayba ya rawaito a cikin Musannaf, haka Hakim a cikin Al-Musaddaq. Allah ubangiji ya gafarta masa, inna lillahi, Allah ya kara mashi yarda da daukaka da rahama. Sai ce wa Talhatun, sai kuma Talhatu ma'az Zubair dan Ubaidillah, za ka kanta da tanwini a ce wa Talhatun lid-darura ash-shi'riyya ma'az Zubairi tashida az-Zubair ibn al-Awwam kenan radiyallahu anhuma, kilahuma waɗannan su biyun, okay, jumi'a su biyun sun an kashe su sanata 36 a shekara ta 36 wato a waqatul jamal kenan da aka kashe su a lokaci guda, ma'an lokaci guda an yakin jamal, kamar yadda malibai suke fada, wanda wani waje ne binahiyat tayyif, kwanaki 10 bayan cikin watan jumadal akhira. Haka Khalifa Ibn Khayyar ya fada da wakili da Ibn Sadin da Ibn al-Jawzi da wasu malaman daban, kuma wannan shine mashhuri da yake wasu sun kawo zance wanda yake ba wannan ba, cewa a cikin jumadal ula ne wanda Ibn Salahi haka shi ya ambata da yazo ambatan tarihin mutuwar su a cikin littafin shi na muqaddima. Haka kuma wato Mizzi a cikin Tahdhibul Kamal shi ma ya tafi akan wannan zance, haka Ibn Abdul Barri a cikin Al-Istiab, wallahu alam. Wanda ya kashe Talha shine Marwan dan Hakam dan Abil As, ɗaya daga cikin Banu Umayya din nan, kamar da Ibn Abdul Barri yake ya kawo a cikin littafin sa Al-Istiab, yace shi wannan mutumi Marwan ya ce ya dauki fansan shi ne tare da cewa da shi da Talhatu din da Aisha da Zubair da suna cikin rundunar ne wanda suke fada da Sayyidina Ali a wannan lokacin, kamar yadda aka bada labari shi wato abin nan shi Marwan dan Hakam da yaga Talhatu sai yake cewa la atlubu sa'ari ba'da al-yawmi, da gobe bazan ƙara neman wani wato fansa ta ba, bari kawai dauki fansa akan wannan. Sai ya cire sako kibiya ya harbe shi ya same shi akan gwiwa, jini ya ta zuba har ya mutu. Shi saboda yana da ra'ayi, yana da tunani, sai idan rikici ya faru to kowa yana da fassarar shi. A fassarar shi yadda aka ambata shi ne yana ganin cewa ai akwai hannun Talhatu dan Ubaidillah a cikin kashe dan uwan ubansa, wato abin nan Sayyidina Usman kenan radiyallahu anhu. Shi kuma Az-Zubair ibn al-Awwam, wani mutum mai suna Amr ibn Jarmus, shine ya mishi kisan killa shi ma, da taimakon wani mai suna Fadala ibn Habis da kuma Nufai, wanda suka tare shi a wani mai suna Wadi Siba, bayan yana dawowa daga Jamal ya tuno cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi shiga irin wannan rigima, ya zara jikin shi ya dawo kamar da Abu Ali ya rawaito, sai suka gamu da shi suka kashe shi suka mai kisan killa, Allah ubangiji ya gafarta mishi. To wannan kenan. Sai kuma ya ce wa Talhatun ma'az Zubairi jumi'a sanata 36 ma'a wa ama 55, sai kuma shekara ta 55 ta hijira kenan bisa abin da ya fi shahara, qada sa'ad sai sa'ad dan abi waqqas radiyallahu anhu ya rasu dai daga cikin al-ashara ne shi ma wasu kuma sun ce shekara ta 51 ko da 4 ko da 6 duk an ba fada amma dai shine mafi shahara shi al-waqidi ya kawo da ibnu sa'adin haka abin nan wato ibnu hibban ya rakata zuwa gare shi haka ma misi wannan shine zance mafi inganci ba sai an kawo sauran ba wa qablahu kafin shi sa'id wato sa'id ibnu zaid kenan shi ma dai daga cikin al-ashara famada shi ma ya rasu sanata ihda bada 50 shekara ta 51 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al-waqidi ya fada da khalifa ibnu khayyat ya rasu shi ainihin wato sa'ad al-aqiq aka dauko gawan shi aka kawo madina aka mishi ainihin wato jana'iza anan kamar da yake cikin littafin ibnu sa'id Allah wangiji ya kara musu yadda Allah ya gafarta musu yace wa fi ami 32 tafi sai kuma a shekara ta wato 32 tafi tana cika qaba ibnu auf aka samu rasuwa ta auku ga dan gidan auf shi wato abdurrahman ibnu auf radiyallahu anhu bisa zance mafi shahara kamar yadda urwa dan zubair ya fada kamar yadda cikin tarihu dimashq da al-waqidi da kuma khalifa da sauran malamai da ibnu al-jawzi a littafin shi at-talqih a wannan shekara shi ya rasu wani babban attajiri nan cikin sahabbai mai dukiya ya bada wasiya cewa a baiwa kowanne ɗaya daga cikin badariyawa a basu a cikin dukiyarsa a basu ainihin wato dirhami abin nan 400 saboda yawan dukiyarsa kuma an basu a lokacin kuma akwai masu irin wannan falalar sama da mutum 100 a rayi yace haka yace 400 dinar wa kanu akthar min 100 nafsin kamar yadda yake cikin tarihul islam na al-imam az-zahabi rahmatullahi ala al-jami' haka nan matan shi ma abinda aka ba su ba dan gankani bane wato 1/8 kenan na dukiya babban attajiri sai yace kuma wal aminu sabaqa sai kuma al-amin wato abu ubaida amir ibnu abdullah abu ubaida ibnu al-jarrah radiyallahu anhu sabaqa ya gabaci ibnu aufin wato abdurrahman dan auf kenan a wajen rasuwa ama samani shiyar shika ta samani ashratin haka za kan ta samani ashratin da sukuni shi ma saboda abin nan wazanin kuma dama ya akwai luga mai haka shekara ta samani ashratin shekara ta wato 18 ya riga shi wancan kamar da ibnu salahi ya ambata al-tafsir sa da kuma ainihin wato wasu malamai wanda ba shi watan kafin nan dukkan malamai sun tabbatar da haka muhaqqaqa wato bisa zance wanda aka tantance ya rasu shi abin nan ne at-ta'un na amawas eh dan haka yake cikin littafin waqidi da ibnu sa'adin da ibnu hibbana ibnu abdul bari a cikin al-isti'ab duka haka suka ambata cewa ya rasu ne at-ta'un amawas amawas ana karanta shi da fatahat duka fataha 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 a ce ama amawas wanda annoba ce sananniyar ta faru a zamanin sidna umar dan khattab radiyallahu anhu an mishi kabari a wani waje da yake ce mishi baisan haka malamai suka tabbatar kamar yadda abin nan suka ba da labari a tarihinsa amma shi ibn jawzi a cikin at-talqih ya tafi akan cewa kabarin shi yana da garin amawas din ne wallahu a'lam ya rasu shi wannan bawan Allah abu ubaida a lokacin da shekara shi 58 kamar da ibnu salahi da mizi da wasu suka fara wa asha hassan sannan sai yace kuma shi kuma hassan ibnu thabit ibnu al-mundhir radiyallahu anhu mawaqin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wakaza hakimu hakanan hakimu dan hizam dan khuwailid wanda yake cousin ne na sayyidatuna khadija radiyallahu anha sahabbai wannan guda biyu shahararru sun rayu 20 yace shekara 20 ba'da mi'atin bayan 100 wato shekara 120 dindi ta qumu wato cikakkiya babu na kasa 60 shekara 60 fil islami a cikin musulunci wato shekara 60 a musulunci dai 60 din kuma a jahiliya thumma hadarat sannan mutuwa ta zo musu abin a Madina sanata 54 khalat a shekara ta 54 wanda suka wuce bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Ibn al-Bar ya ba da labari akan haka kamar da yake cewa lam yakhtalifu annahu aisha mi'atan wa 20 sana min hasituna fil jahiliyyah sunna fil islam haka yake a cikin tafin al-isti'ab na Ibn al-Bar da wasu wurare da za a iya samun wannan magana wallahu alam aka ibnu sa'adin ma yake cewa aisha fil jahiliyyah 60 wa fil islam 60 wa mata huwa ibnu 20 wa 100 ya rayu shekara 60 a jahiliya 60 a musulunci ya mutu ya da shekara 120 haka kuma alwaqidi ma ya fada da ibnu hibban da yake ibnu bani ya kawo magana kamar yana dan tamridin ta haka abin musa ibn abdullahi az-zubairi shi ma ya kawo wannan magana a cikin nasabu quraish haka ainihin wato kuma aka hakaito daga imam al-bukhari shi ma a cikin at-tarikhul kabir dinsa haka abu ubaidin al-qasim ibn sallamin shi ma an fadi wannan labari daga shi a cikin tafin tarihu dimashka da kuma zahabi ya kawo a cikin al-ibar shi ma ya fadi wannan magana dukkan wannan maganganu sun tabbata ta hanyar shuhura amma ta hanyar keke da keken lissafi akwai maganganu akan su kamar yadda wato malami Fathul Mughith shine As-Sakhawi yake cewa wa ala kulli halin fattahdidu bi 60 fi zamanaini ma'ana ya tabbata sun shekara 120 amma a ce 60 a jahiliya 60 a musulunci keke da keke yace fa fi fi zamanaini li kulli minhuma fihi nazarun nan akwai tababa game da wannan amma Hassanu fa li annahu ruwiya annahu lamma qadima annabi sallallahu alaihi wasallam da ta kana ibnu 60 sana shi Hassan an ce sanda annabi ya zo Madina shekarar shi 60 tun shekarar shi 60 a lokacin wa huwa ghairu multa'im bi zalika ma kulli min al-aqwali fi wafati za ga daga nan zuwa rasuwarsa da ya kamata ya zama ya rasu shekara ta 60 bayan hijira ne to kaga da shi ne zai bashi 60 daidai wani da ya zama sanda annabi ya zo shekarar shi 60 to ya kamata idan ya rasu ne shekara ta 60 bayan hijira amma sanda annabi ya zo ya rasu sanda annabi ya zo shekarar shi an ce 60 sannan kuma rasuwarsa ta zama shekara ta 54 to kaga abin bai tafi daidai wa daidai ba wallahu alam haka dai ya tattauna ya ce wa amma hakimu fa annahu kana mauliduhu kama rawahu musa ibn uqba an abi habiba maula zubairi annahu qabla amil fil bi 13 sana an haife shi kafin shekarar giwa da shekarar 13 shi ma ba zai daidai ba hakal waqidi nahwahu wa zada wa zalika qabla mawlid an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi 5 sinina ka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 5 wa kana kama hakahu zubairu ibn bakkarin fi jawfil ka'aba an ce ai fi shi ne a cikin ka'aba kamar dake cikin tazibul kama da tafsir siru alamin nubara al imam az-zahabi wallahu alam yace wa huwa ghairu multa'imun aidan bi zalika tahdidan ma aqwali wafati kama la yakhfa kaga shi ma daga nan kalinsa fa babu shakka ba zai daidai wa daidai da shekarar da so shi ba kamar yadda abu ne wanda ba zai buya ba yace wa tahdidu anna maulidahu qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi 5 la yalta'imu ma kaunihi qabla al-fil bi 13 bi 13 ma al-qawli bi anna maulidahu ash-sharif am al-fil yace kaga shi ma wannan ba zai daidai da ba da haka ne sai shekara 60 sai shekara 120 nan amma tantance cewa sai da suka sheke 120 an raba ta daidai wa daidai to wannan zance ne wanda yake yana bukatar karin dikka wa fuka hassa da salasat yace a saman hassan dan sabit wa kuf wa fuka hassanin haka za ka tashi bi tanwil lid darura salasat akwai mutum guda uku a jajjere da baban shi da kakan shi da baban kakan shi sune sabit kenan da al-munzir da haram dan sunan shi Hassan ibn Thabit ibn al-Mundhir ibn Haram kaza du waɗannan ashu sun rayu su ma irin shekaru da suka yi kowa 120 haka ibn Salahi ya kawo ya danganta ga malam ibn Ishaq haka ibn Sa'din shi ma ya kawo daga jikan Hassan din mai suna Sa'id ibn Abdurrahman ibn Hassan har yake cewa kana Abdurrahman waladu Hassan idza zakara hadha istalqa ala firashihi wa dhahika wa tamaddada dan gidan Hassan mai suna Abdurrahman ya kasance idan ya ambaci cewa babana da kakana da baban kakana da kakan babana sun kasance kowa a cikin su ya shekara 120 dindi a duniya sai ya fadi haka akan gado sai yana dariya yana murna wato yace ka annahu li sururihi saboda yana murna ya'malu hayatahu kadhalika yana gurin ina ma shi ma rayuwar shi za ta yi tsawo haka aka ce fa mata wa huwa ibn 48 sana sai bai sa'a ba shi musu shekara 48 kwata kwata a duniya aka abin nan aka ce an ba da labari game da shi aka yazo a cikin tafin az-zuhd na Imam al-Baihaqi daga Ibn Ishaq daga shi Sa'id din yake cewa inna kullu min al-arba'ati ashmi'atan wa 40 wa 40 sinin sun rayu shekara 100 ne da hurhudu sai Sa'id yake cewa wa kana Abdurrahman babana Abdurrahman ya kasance idza haddathana hadha al-hadith ashra abba ولهذا وصلنا رجله على مثلها sai fara karkada kafa yana sa kafar shi daya kan daya yana takama cewa shi ba in zai mutu ba yana sa ran zai dade a duniya yace amma kuma me ya faru shikenan sai yazo ya mutu famata wa huwa ibn 48 sana ya mutu shekarar shi ainihin wato 48 Allah shi kyauta yace wa ma li ghairihim yu'rafu dha Abu Nu'aym al-Asfani ya faru wannan magana kafin malam shi ya faɗe ta anan yace ba san wani ba a cikin larabawa da suke da irin wannan jerengir da ba da mutun da baban shi da kakan shi da baban kakan shi Hassan da Thabit da Mundir da Haram kowa ya shekara 120 daidai to ce ba san wani a cikin tarihin larabawa da ke da irin wannan abin da suka samu ba qultu huwaytibun huwaytib ibn abd al-uzza ma abni yarbu'in sa'idin yu'za yace to ni malam iraki kenan nace ni kam na samu a cikin sahabbai an samu masu irin wannan siffa akwai huwaytib dan abdul uzza al-amiri da shi da yarbu sa'idin yu'za wa ibn yarbu sa'id ibn yarbu yu'za wanda ake danganta shi ana danganta su da wannan hazani ma hamnan yace waɗannan guda biyu tare da hamnan ba wanda sunan haka ake kanta shi ace hamnanu to su ma duk sun samu wannan sun samu irin wannan wabni naufalin da kuma makhrama ibn naufal baban al-miswar ibn makhrama kenan kullun dukkan waɗannan guda hudun ƙurayshawa ne gaba ɗayan su ila wasfi hakimin zuwa ga irin siffancen na Hassan da Hakim da kasancewa sun rayu shekaru 120 kasancewa su sahabbai kuma su rayu shekaru 120 rabi a jahiliya rabi a musulunci kamar yadda waki da yato a game da su to dukkan su ma sun samu irin wannan siffa sun samu irin wannan siffa fajmuli ka hada su gaba ɗaya sai ka samu adadi shida kenan biyincin da aka ambata yanzu kuma ga wasu hudu haka Ibn Manda ya kawo a cikin juz'in shi mai suna man Aisha hadhihi al-mudda min as-sahaba juz'i ne da shi abin nan malam Sakhawi ya ce ya saurari karatunsa kamar yadda ya bada labari a cikin shashi na Fathul Mughis sun samu wannan siffa sun dade a musulunci sun dade a rayuwa dadewa mai tsawo sun rasu rasuwarsu ta kasance shekara ta 54 sun musulunta kuma tun a lokacin Fathu Makka suka musulunta wallahu alam sannan daga cikin waɗanda suka ce waɗannan mutane sun rasu ne a shekara guda akwai Ibn Hibbana da Ibn Abdul Barri da wasu malamai waɗanda ba su ba wa fi sihabi ana kanta da wa fi sihabi ko wa fi sahabi jam'i ne duka na sahib sittatun akwai mutum hudu kad umiru waɗanda sun dade a rayuwa irin wannan dadewa din sun dade a rayuwa irin wannan dadewa suwaye waɗannan su ne akwai Sa'ad ibn Junada al-Awfi al-Ansari baban Atiyatu al-Awfi mai riwaya ɗin da ake raunata shi sannan akwai kuma abin nan akwai wannan Asim ibn Adi abin nan mai kisan li'ani Asim ibn Adi wanda yake da kisan nan ta li'ani sahibu Umar al-Ijlani Ibn al-Bar ya ba da labari a cikin littafin sa game da haka cewa Abraman dan Auf ya ce wannan mutum ya rayu shekara 120 haka kuma shi ma ya rayu shekara 54 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma Adi ibn Hatim al-Ta'i masu tarihin kyauta din nan shi kuma ya rayu shekara 68 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rayu shekara 120 kamar da Ibn Sa'd ya ba da labari haka al-Lajlaj al-Amiri shi ma haka aka ce game da shi sai kuma al-Muntaji'u shi ma an faɗa haka sai kuma Abu Sulaimana al-Abadi Nafi Abu Sulaiman al-Adabi Nafi ibn Sulaiman al-Abadi Abu Sulaiman kamar da yake cikin isaba lidaka fil muhammarina dhikru dan haka ne aka ambace su a cikin bayanin al-muammirun waɗanda suka dade a duniya akwai su da yawa akwai kitabul muammirina akwai ibnu al-imam az-zahabi da al-kafi ahlul mi'a fasa'idan mutane suka shekara 100 ko sama da haka wanda a ciki ya kawo mutane kaman guda 126 wanda ya tattauna akan dade wasu a duniya tun daga kan wasu daga cikin annabawa irin Adam da Nuhu da Shisu da Zulkarnaini irin su Luqman al-Hakim haka nan da sauransu waɗanda suka dade kamar da aka san da mutanen da sun fana baya dadewa Allah yana cewa walakin na insha'ana qurunan fatatawala alaihimul umur sannan ya kawo kuma wasu daga cikin mutanen da suka rayu a jahiliya kamar irin su Qus ibn Sa'ida da kuma cikin sahabbai irin Anas bin Malik wanda ya shekara 103 a duniya irin su Suwayd da ibn Ghafla irin su Shuraihu al-Qadi ya rayu shekara 110 aka ce a cikin shekara 50 duka alƙalinci irin su Abu Usman an-Nahdi ya dai kawo su da yawa a littafin shi na Ahlul Mi'a Fasa'ida wanda asali ya rubuta shi ne dan tabbatar da cewa akwai hadisin nan Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi Annabi yake cewa bayan shekara 100 daga sannan nake muku maganar nan babu wani wanda zai rayu a duniya sai wasu suka nemi su karanta hadisin shine ya musu wannan littafin musu martani sai ya ambaci ainihin wannan magana waɗannan guda hudu su ne waɗannan mutanen da suka rade a duniya Burhan al-Halabi ya tsara su a baiti ɗaya dake cewa Muntaji'un wa Nafi'un ma'asim wa Sa'adun Lajlaju ma'abni Hatim su ne waɗanda suka rade din bayan su akwai wasu mu'ammarun din a cikin sahabbai wanda sun wuce yawan haka kaman Salman al-Farisi Abu Sheikh al-Asfahani a cikin tabaqatul Asfahaniyin ya kawo ta hanyar al-Abbas ibn Yazid da yake cewa ahlul ilmi suna cewa yake cewa ahlul ilmi ya kullu innahu asha 350 sana malamai suna cewa ya rayu shekara 350 fa amma 250 fala yashkuna fiha akalla da mafi karancin abin da yake cewa ya rayu shine shekara 250 dan Imam Zahabi da yazo yana magana akan wannan magana garibiya jiddan sai yace yake cewa wajatul aqwala fi sinnihi kullaha fi sinnihi kullaha dalatan ala annahu jawaza al 250 naga maganganun da aka yi akan shekarunsa dukkan suna nuni zuwa ga cewa ya wuce ka 250 a duniya yace wal ikhtilafu inma huwa fi zaid sabanin akan abin da ya daura akan haka ne yace summa raja'atu an zalika inji Zahabi yace sannan sai na dawo daga wannan magana wanda harali ya bayyana gare ni cewa annahu ma za da ala 80 da wuce shekara 80 bai faɗa wannan magana a cikin tarihul a cikin abin nan din shi siru alamin nubara da kuma cikin wancan tarihin alul mi'a fasaida har ma yake ishara kamar da zamu zo mu ci ga isharar ma shi malami taliki yana ambatanta a cikin wannan sharhi na fatuhul mughith cewa a cikin aslan a cikin tarihul islam na Zahabi abin da ya fara kawo ya kawo magana sai dan shakku akan ta to sai kai ibnu hazirin da yazo a cikin al-isaba sai ya ci gyaran wannan magana yake cewa walam yadhkur az-zahabi mustanidahu fi dhalika wa adunnahu akhadahu min shuhudi salman al-futuha qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajahu imra'atan min wa tazawwaji imra'atan min kinda yace babu wani dalil da zai fada game da wannan sai dai kawai ya kawo ainihin wato bayani akan cewa shi Salman al-Farisi ya je yaki ya kitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya auri wata mata daga kinda wanda wannan inji al-Imam Ibn Hajar yace yadullu ala baqa'i ba'din nashat yana nuni zuwa ga cewa akwai sauran karsa shi tare da shi domin wanda ya tsoko ya rattake ba zai iya wadannan ba lakin in sabata ma zakaru sai Ibn Hajar yace cewa amma idan abinda malamai din suka fada na shekaru ce san kai 300 da wani abu in ya tabbata yakunu zalika min khawarikil adat fi haqi sai a ce wani abu ne da ya sabawa al'ada game da shi wa malmani min zalika Ibn Hajar yace to me zai hana haka sai ka wannan magana ta Abu Sheikh shi kuma da man zahabi a cikin tarihul islam ya riga ya fada ya ce Aisha bi ataini wa 50 sana wa akthar ma kila innahu Aisha sarasmiyati wa 50 sana da ya dawo cikin sirr alamin nubala a mujalladi na farko wanda ta tarjuma ita ce tarjuma ta karshe a mujalladi na farko sai yake cewa yace wa kad fattashtu fama zafartu fi sinnihi bi shay'in siwa qawlil baharani yace na duba na bincika ban samu komai ba game da tarihin shekarun sa sai maganar baharani ya kawo maganar sai yace wa zalika munqati'un la isnada lahu majmu'u amrihi wa ahwalihi wa ghazwihi wa himmatihi wa tasarrufihi wa safihi lil jaridi wa ashya'a mimma tukad dam takaddama yunabbi bi annahu laysa bi mu'ammarin wala haram yace abubuwan da aka ba da labarin yayi na yaƙe yaƙe da fadita shi da sauransu ba sa nuni zuwa ga tsoho ne shi wanda ya tsufa irin wanda ya rakata take dinnan faqad faraka watnahu wa huwa hadasun ya buru garin su yana yaro wala allahu kadima al-hijaza ya iso garin hijaz san da yake tawo nan zai zo musulunta yana neman ina zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 40 sanatan aw aqal shekarun shi a lokacin 40 ko kasa da haka falam yashab an sami'a bin mab'as an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma hajara falallahu aasha bid'an wa 70 sana babu yace ina ganin shekarun da yayi ba su ci 70 da wani abu ba wa ma urahu balagal mi'a bana ganin ma ya kai 100 faman kana inda huwa ilmun falyufidna don Allah wanda ke da wani ilimi ya gaya mana yace wa kad naqala ruda umrihi abul faraj ibn al-jawzi wa ghayruhu wasu malamai irin waɗannan shi ibn al-jawzi da wasu sun kawo tsawon labarin rayuwar shi dinnan wama alimtu fi zalika shay'an yurkanu ilayhi sabi yace ni ban san wani abu da za a dogara da shi game da wannan ba sannan ya ci gaba da kawo ya kawo daga sabit ibn al-bunani da maganan sa'ad bin abi waqas cewa ya ce wa salman al-farisi san da yake kuka san da zai mutu yana ce mishi mayu biki ka bada 80 kukan ne kake bayan shekara 80 sai zabi ya ce wa hadha yuwaddihu annahu laka annahu min abna'i 80 kaga wannan yana nuna maka cewa dan shekara 80 ne sannan sai zabi ya kara cewa sai yake gyara akan wacce maganar da ya faɗa a tarihin sai yake cewa qad zakartu fi tarihil kabir tarihul islam kenan annahu aisha mai 250 sana dana ambata a cikin tarihul kabir nace ya shekara 250 sai yace wa ana sa'a la artadi zalika wala usahihu Allahu akbar babu yace amma yanzu da nake magana to ban yadda da waccan magana ba kuma bana inganta ta kaji malaman kwarai kenan wannan magana tana nuni zuwa ga kaga zahabi ya bada amsa akan abin da Ibn Hajar yace bai san amsar shi ba sai kuma wani abin lura shine inda mutum zai rayu waɗannan shekarun 300 da wani abu to da sai ya zama an wayi gari labarin ya shahara mutane sun ta zuwa kallon shi da sauransu bai yiwa a ce labarin ya zama mara shahara haka wallahu ta'ala alam wallahu alam to da gaskiya da suka shekaru da yawa din haka kuma ila yau akwai firda ko kuma farwa ibnu nufasa as-Sululi yana cikin isaba labarin shi Abu Atim Sijistani ya lissafa shi a cikin Al-Mu'ammari an ce shi ma ya rayu shekara 140 kamar da yake cikin Al-Mu'ammari haka kuma ya rayu cikin musulunci ya musulunta haka Zahabi ya rawaito a cikin Az-Zuhd cewa Aisha Farwatu ibn Nufasa 40 wa 100 sana wa adraka al-islam fa aslama haka daga cikin su wanda suka dade a duniya ila akwai annabigatul ja'di wannan sharran mawakin kamar da Umar ibn Shabba ya ruwaito daga malaman shi cewa wannan bawan Allah ya rayu shekara 180 haka yake cikin al-isti'ab fi marifatul ashab haka ibn Qutayba yake cewa innahu mata walahu 220 sana ya rasu shekara 220 shine yake cikin al-isaba daga asma'i ma cewa shi ya rayu shekara 230 wallahu ala to daga cikin kuma al-muhadramin wannan cikin sahabbai kenan akwai kuma muhadramun wanda suka dade a duniya su ma irin su Rabi' ibn ibn Wahb al-Fazari wani jarimi a jahiliya wanda shi ma an ce wai ya rayu shekara 360 a cikin musulunci sauran kuma a jahiliya wasu kuma sun ce bai ma musulunta ba kamar da Ibn Hazarin ya ambata a cikin al-Isaba haka nan an ce da kanshi yake cewa ishtimai a ce sana fi fatrati Isa wa 60 fil Islam wa 60 fil jahiliya wa 60 fil Islam haka yake a cikin tafsirin al-Mu'ammari kuma har yake fada ma wa yana cewa idza jaa ash-shita'u fa adfi'uni fa inna ash-shaykha yahdumuhu ash-shita'u amma wa amma hina yadhhabu kullu qarrin fa sirbalun khafifun aw rida'u yace idan sanyi ya zo ku dinga lullube ni domin sanyi yana iya kashe tsoho amma idan lokacin sanyi ya wuce to sai a sa mini wando ko wani mayafi wanda bayi da nauyi sosai wallahu ta'ala a'lam wannan dai labarai ne da ake ta bayarwa sai yace kuma wa qubida sauri wa ama ihda min ba'di 60 wa qarnin udda wa qubida kuma an karbi rayuwar as-sauri wato Sufyan ibn Sa'id Abu Abdullah as-sauri wanda ake danga shi zuwa ga Saur ibn Abd Mana ibn Addin bisa magana wasu inganci kamar da ke cikin tabaqat da Tahzibul Kamal na Mizzi wasu kuma sun ce Saur Hamadan ne kamar yadda Mizzi shi kuma ya kawo cikin Tahzibul Kamal Sufyan as-Sauri babban malamin kasar Kufa ne daga cikin manyan malaman fiqhu huffaz malaman hadisi wanda suke da atba'u har zuwa da karni na 5 daga baya zai zama shi mazhabin shi ya abin nan ya shude an daina jin labarin shi to shi yaro sune ama ihda min ba da 60 wa karnin udda shekara ta 1 bayan 60 da 100 wato sanar shekara ta 161 bisa ijma'in malamai kamar da Ibn Sa'din ya ambaci haka haka Abu Dawud da Tayalisi shi ma ya kawo wannan magana cewa haka ne tarihin sa haka Ibn Ma'in haka dukkanin malamai abin nan Ibn Hibban ya ce a watan Sha'bana ya rasu a gidan Abdurrahman Ibn Mahdi ya rasu a watan Sha'bana kamar da ke cikin kitabu Sikat a garin Basra kenan haka Yahya Ibn Sa'id shi ma yake cewa a farkon watan Sha'bana ya rasu Allah ya gafarta mishi kamar da yake cikin tarihi Bagdad kenan an haifi Sufyan as-Sauri a shekara ta 97 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shekara ta 95 kamar da Ibn Hibban ya ambata Allah ya gafarta musu wa ba'da bayan shi wane kenan shi as-Sauri ko Sufyan as-Sauri wa ba'du wato bayan shi fi 90 tali da shekara 9 tali wadda ta biyo baya tali 70 wadda take biye da 70 wafatu malikin aka samu rasuwa ta aukuta wato imamu darul hijra malik ibn al-anas dai daga cikin manya malaman duniya musulunci abu abdullah malik ibn al-anas al-usbahi Allah ubangiji ya gafarta mishi kamar yadda dukkanin malamai suka faɗa su waqidi da ainihin wato Ali ibn al-Madini da dukkanin malamai sun faɗi cewa rasuwar maliku ta faru ne a ranar wato Lahadi 13 ga wata na Rabi'ul Awwal safiyar 13 ko 14 ga wata Rabi'ul Awwal a wannan shekara ta ainihin wato 179 Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar al-Imamu Malik Imamu Darul Hijra wanda shi kuma haihuwarsa shekara ta 89 ko kuma ta 90 ko wani abu makamancin haka kamar da malamai suka tattauna ko suka fada Allah ubangiji ya gafarta musu gabaki da wa fil 50 wa 100 a shekara kuma ta 150 Abu Hanifata An-Nu'man ibn Thabit al-Kufi kenan kaba ya rasu Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan shine abin da ya tabbata ya rasu a cikin watan Rajab na wannan shekara ta 150 an ce an haife shi a shekara ta 80 kamar yadda jikansa Isma'il dan Hammad dan Abu Hanifa ya fada kamar da yake cikin siru a alani an-nubala da tabaqat ibn Sa'id Allah ya gafarta musu gaba daya wa Shafi'i sai kuma al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i shi kuma bada karnaini bayan shekaru 200 maza wanda suka wuce le 40 da kuma shekaru guda 4 wato shekara ta 204 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Fallas ya fadi aka ainihin wato abin nan Ibn Sa'd shi ma ya fada Shafi'i ya rasu a cikin wato abin nan daren abin nan Alhamis karshen wata a watan Rajab na wannan shekara kamar da Ar-Rabi' ibn Sulaiman ya bada labari yake cewa daren Juma'a ne bayan ranar Juma'a ne sorry ranar Alhamis ne bayan sallar Asar ya rasu a karshen watan Sha'ban ko kuma daren Juma'a wallahu a'lam Ibn Hibban shi kuma ya ce rasuwar Shafi'i a watan Rabi'ul Awwal ne a watan Rabi'ul Awwal ne ba a wancan watan din ba to thumma qada ma'muna sannan thumma qada sannan kuma ya rasu ma'munan yana mai zama abin tsarewa ya amuntu daga fitinan nan da ta faru da shi wato wane kenan Ahmad Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal fi ihda wa 40 a shekara ta 41 bayan ta 200 kenan shekara ta 241 kamar yadda yake cikin din masadir da Bakati ibn Sa'd tarihu Baghdad manaqib al-Imam Ahmad ibn Hanbal ne ibn Tawzi Tazib al-Kamal da sirra alamin nubala da sauransu Abdullahi danki ya ce ranan Juma'a ne da hantsi ainihin wato 12 ga watan Rabi'ul Akhir kamar da yake cikin littafin tarihu Dimashka akwai kuma zancen da ba wannan ba kamar magan da ke cikin tarihu Baghdad cewa ya rasu ne ranar Juma'a 13 ga watan ainihin wato ga wata din shi abin nan na Rabi'ul Awwal haka kuma Hanbal ya fada Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal shi ma yana cewa ranar Juma'a ne ranan wato farkon watan Rabi'ul Awwal ko kuma 12 ga watan Rabi'ul Awwal wallahu a'lam ya rasu a kasar Baghdad Allah ubangiji ya gafarta mishi yayi mishi rahama sai kuma yace Sumal Bukhari Lailatul Fitri sannan sai kuma al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari sahibu sahih Allah ubangiji ya gafarta mishi kuma Lailatul Fitri a daren sallah ranan Asabar ne daren sallah bayan Isha bayan Isha lada 56 bihar tanka ya rai shekara ta 256 a garin Hartanka wani kauye kamar da Sam'ani ya fada anan ya rasu rada wato ya samu cikar rayuwa ko kuma ya zahaba bil wafati kenan wannan shi ne rasuwar al-Imam al-Bukhari rahimahullahu shekarunsa san da ya rasu shekara 62 in banda kwana 13 domin kuwa kamar da suke cewa an haife shi ne ranar Juma'a 13 ga watan Shawwal shekara ta 194 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Burhan al-Arabi yake cewa sunna al-Bukhari yawma Eid al-Fitri sanata 56 fadri wa muslimun sai kuma al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj an-Naysaburi al-Qushairi yace wa muslimun ibn al-Hajjaj al-Qushairi sanata ihda fi Rajab sanata ihda shekara ta ainihin daya fi Rajab a watan Rajab min ba'di karnaini bayan shekara 260 60 wato shekara ta 261 zahab ya rasu da rasuwarsa ya rasu a ranar litinin bin 24 ga watan shi Rajab din a garin Naysabur kabarin shi sanannen kabari ne a wannan gari nasu haka da malaman tarihi shi ma suka bada labarin tarihin rasuwarsa Allah ubangiji ya gafarta musu sanda ya rasu an ce shekara 55 kamar yadda Ibn Salah ya fada zahabi shi bai tantance ba cewa yayi innahu qaraba 60 kamar da yake a cikin siyaru sai a cikin tarihul Islam thumma li 50 bada 70 sai kuma shekara ta li 50 shekara ta ainihin 5 bada bada 70 bayan 70 Abu Dawud sai Abu Dawud ya rasu a wannan lokacin thumma Tirmidhi Yaqub sannan kuma Tirmidhi ya biyo baya Abu Dawud sunan shi shine wato Suleiman ibn da al-Ash'as as-Sijistani mai as-Sunan wanda an haife shi ka ta 220 sanan ya sa wannan shekara ta ainihin wato 275 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma sannan sai kuma at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura at-Tirmidhi Yaqub ya biyo baya bayan shekara kamar 4 kenan ya rasu shi an ce a daren litinin 13 ga watan abin nan Rajab shekara sanata 30 shekara ta 9 abin nan kenan ba'adaha bayan watan wato bayan ta 70 kenan haka abin nan malamai suka faɗa shi ibn makula da makamantansu wazunasa sai kuma abin nan an-nasa'i mutumin nasa Abu Abdurrahman an-Nasa'i shi kuma ya rasu abin nan rabi'a qarni qarni na hudu da 30 shekara 3 rufisa ai aka rufe shi aka ya rasu ranan litinin 13 ga wata ainihin wato watan abin nan watan safar ya rasu kamar yadda ainihin wato Imam Darqutni shi kuma ya ce cikin Sha'ban Allah ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu gaba daya sai ya ce to gashi alhamdulillah kuma ne mun kusa kawa karshe din duk da yake lokaci ya kore kware da gaske bari mu bashi yana yace summa li 50 ba'da 70 Abu Dawud summa Tirmidhi Yaqub da yake muna tattauna tarihin waɗannan malamai ɗaya ɗaya a cikin karatun mu na fasalin Sheikh Al-Albani shi yasa ba za mu dan kawai ana ambatan shekarun mutuwan ne kawai amma a can kowanne ɗaya muka zo kan shi sai mun daddale gurgurdan hali abin da ya shafi ainihin wato tarihin rayuwarsa ko mutuwarsa ko manaƙibinsa gurgurdan abin da ya sauka shi yasa anan kawai muna bin baitocin ne da gurgurdan abin da ainihin wato suka ambata za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu da wasi na gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh